An ba mata mukamai Allah ya tabbata mata mu an san mu da tose kuma an san mu da riƙon amana in Allah ya yarda a ba mu chance a gani kuma mun yi alƙawari za mu aiki
kai abin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin dake haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damar mace da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba kuma na jere da su abin
mun rawa dan kida na mune kun ji mata mun kuma ni da samu na hawaje salamu na mata mun rawa dan kida na mune kun ji mata mun kuma ni da samu na hawaje salamu na mata
kabuki sallama da kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata za mu ji burin ta a matsayin kashin farko da aka zaba shi gaban karamin hukuma a jihar Borno za mu kuma duba yadda rashin ilmantar da ƴaƴa maza ke taka rawa wajen mutuwar aure ko kuma tsoro mata na wayar kula da ƴaƴansu ko da ko suna tare da mazajen su na aure ku biyo mu domin ji ya fi sako kai ga ci gaba da hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu koma kan wannan batu da muke haska fitila kan masababin baro mata na wayar kula da ƴaƴansu ko da kuwa suna tare da iyayen maza a gidajen aure yau ma muna tare da Hajiya Rabi Muftar da Sa'adatu Abdulmumini sai Saratu Umar da kuma malama Amina Ahmed waɗanda suka dora wa iyaye alhakin rashin ilmantar da ƴaƴansu wanda yake kasancewa musamman barma iyaye mata na waya kula da ƴaƴansu
iyaye ne
iyaye
sakin iyaye ba ke sanin kuma farkon malamin iyayen da ka uba ne
saboda
shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yanda za a yi
amma wasu iyayen
ba ya mu baban ya mutu ke kuma uwa yanzu kin zauna ki rungume ki rungume yaran
ba tallafi ga
kowanne bangare ko da ba tallafi ki a ci zauna Allah ba zai hana yin da zaku ci ba ko ke ki je ki aika taudin ke ki je ki kama yarinya amma a kin gwammace ki dauko yarinyar ki kawo ta bariki
sai ni da aure suka ce suke
gara kudin aure gara kudin aure wani sai ma fakin tara kin tara kin tara kin tara sai kin je karshen ta a ce dan uwan uwa ta ci ne ko dan uwa ta ci ne karshen ta da yarinya ne ka tashi ta sha sanyin banza ta
sanyi to wata kiran ba yarinya ake ba kudin ba aikawa da shi
aikawa
akwai wanda kamar yadda nace muku mun bincike su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga ƙauye sai amma sun kiya da su zo su wannan zaure namu mu ji tauna a dai daga ciki take ce mana ai akwai ƙauyen da suke zuwa dauko yara ƙauyen duk wacce ma bata zo binni ba bata zo ta aikata dinnan wai ba auren ta saboda dai ba za ta iya girki ba bata waye ba bata iya gyaran daki ba saboda haka condition ne na yarki ta samu miji wani alfahari a ƙauyen shine sai ya tabbatar da cewa ka taba kuwa binni ta yi aiki so yanzu me ko ya zama abun kila dan kunya dan da dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta to su a san abun alfahari ne sannan wa'ansu suka ce daga cikin suka ce sukan samu taimako ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wasu hajiyoyi ne wasu sarauniya ana girmama su idan suka je ƙauyukan dauko yara tunda zaki dinga nan kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su musu alfarman daukan yan shi dan shi zuwa birni a shi sa ai ita wannan kasuwanci ko in ce sana'an dauko yara da ƙauye zan zo su aikata wai zama babban sha'ani sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kudin auren da za a yi kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba ko daga uwar ita za ta nemo abinci ta hanyar zuwa birni zai aikata ta hannu kun da ji al'amarin da yake faruwa
idan shi kuma leader kenan
to haba kuma leader shi mun
yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi akwai doka wajen an kama ita agent za a in aka hukunta ta akwai years ma da za ta yi
wato ita magajiyar nan a shara'ance kamar wani irin doka ake
akwai doka na NAPTIP tana dauko yara ne daga wani wuri suna daukai su slave ana
kamar bauta ba
so hukuma ta hana
kuma kika ba ta jin kadin yaro yake kudin kawai
kudin suke samu to hukuma da ya hana kuma akwai
muhimmanci
kai yau da in an kama ka
akwai shekarun da
kake yi kuma shi kuma a cika taron 250
kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zali ba fa iyakacin ma Najeriya ba kan kika mu wanda suke dauka ya zuwa Saudiya
kuma
wannan yawan wahala su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kudin
ita bagajiya
ita ma ita ce cinye kudin saboda in aka ce kamar Saudiya ka an kai ta aiki kin ga na dafa ke da ka zuwan shi ba lafi ciki ke ji ba ita wannan women leader ita take jin daranci ita canya ake so saboda da ta wurinta kudin zai dinga fita za a iya ba ki kudin yaro a ce ki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki dauki rabi sai ki aje ma yarin rabi so kuma wannan ya danganta da yanayin yanda aka aune miki yarinyar kika da riba ake ci da shi riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya ce an aune ta akan miliyan 5 ko miliyan 6 sai fa ta gama fitar da kudin ta akan da sallan fa abin da ta tsara sannan kira ki yarinya za ta dinga amfana da wannan kudin wahala ce za ka je kai ta yin ta
to ko yanzu je bangare ne shi wannan ne laifi da ake aikatawa ni dai matan
ban laifi gaskiya
mu ne ko muke ne ko mu tausaya wa mace ɗan uwanmu a matsayin ciwon ƴa mace na ƴa mace
ne da mace aka sani da tausayi
idan aka san da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne sun haifa su ma yawa to amma shi ga akwai bambanci wurin koma ne suke aikatawa musamman azartarwa da suke
akwai kuma masu riƙiya da kyau fa akwai masu riƙiya da kyau wata ma in ta riƙe ta yi karatu takan dauke ɗanta ta hada da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar a nan gidan ta tashi sun san ko bina ta tarbiyyar ta waye duk ana aka mata tarbiyya wani dan matar shi take hada da cewa na ka aure ne ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kubuce ba ni zan aure ta
to ai kuma dai malama ka ya kin kara ba matan aure tsoro
ci gaba ai wannan ku ga ku bari ki shure aje hana mutuwa bi iyakacin ki inda miji yasa zai aure ko ana ne ma zai je aure to goma ma a ce ma wanda ma kika sani ko kika sanya kike
a ni dai wanda kika aure wanda waje
amma ba mu kama na cewa kai ba wanne
aiki na akwai ne aiki akwai ne auren ne
zo na zo kan fada da ka fada
a wani aikin da sai wannan ayin su ma ba so ɗaya ba so biyu ba ni kai na gano ci ma ba jiyau ba mai aiki ci aka kawo gida kai miji a shekana so in mai aiki in mata gida ta abu sai ka ce ba ta iya ba na wannan mai aiki
ba ta ni ban
sallame ta ita ne mai aiki ita kuma mata gidan
an yi hadan fada da gida
ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata jiyayya
tana
jin daɗin zama da ita sai da ya kai mai aikin nan ta ce wance ita ce yau rabuwan mu ya zo ta ce me ya faru ta ce bari ki ji ta ce tana kuka ta ce ba zan taɓa cin amanarki ba ta ce ga shi abin da mijin ki ce amma in kin ce ƙarya ne sai mata ta ce mijinta ba zai yi haka ba ta ce bari in ba ki shaida sai ta ɗauko wayarta sai ta yi flashin ɗin mai gidan sai ta sa wayarta har sai hello sweetie na aka yi na Hajiya ta ce Hajiya ba ta nan ta fita ke kaɗai ce ta ɗinbe soyayya kaza ta ce a daman na ce ƙudurin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to ta ce to yanzu matsala ɗaya za mu yi da Hajiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan ba ne zan ja faɗa ne in na ja faɗa sai in kaɗa ta gida in ka tafi gida in gane ba daidai ba ne in ka tafi gida
barista ta tsora
ta yana faruwa ta tsora ta ba ta gida in ka tafi gida sai in ja faɗa zan ce ta mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ka tafi gida nan da wata kaza kafin na anyi ni kuma sai in lallaba sai in je in dawo da ita
ba ta
gudu ne sai in ba ta gudu sai mu zo mu zauna to sai ta ce kaga muna zumunci yake da Allah rabu da ita da wannan sai ta tutu shi kenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe wai kafa ke san tana ruwa ta ce a buran taba sani tana da waya ba yarinya na ta kashe wai a gaban mata
na ci amana
yana dawowa ya ga yana muzure ba in kaza kaza ba ina wanki a wanki ta tafi gida so ban kada nake ba sai da ya ce mata sai da ta ce mishi to yanzu kudin da za a siyayya tuwo mu zan je da iyaye na da waye zan yi siya zan yi kayan daki yace duk zai sa a yi mata ura tace a'a ba ni ya fi son san abin da rai yake so
ita mai aiki
ne aiki ya tura aka ya tura tace ya tura mata kuɗi maku dai shi bude mata kansa yarinya ya bu tura mata kuɗi maku don kuɗi masu yawa
da ina so kan masu aikin ba
ba ta zama
kin su kuke kuke azabta da ƴaƴan saboda
to sai kada
ba su tsoro ka kace ni
kace kace ni
kada ya raki da malamin
jinni kuma ana yi haka 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 ke faruwa
to kin ga magana ta fara
ba so
ni ban da wuri ba ke naki azabta da
ƴaƴan haki a raga naki in ma mijin ya
zo amma azabtar da yara har da ƴan kanana tsara ta
kwana yaran da su ji tsoron da haka yaran in suka bude idanuwa idan in ya bude za ta dauka ba ai an yi gudun gara ne kike baki dauko katuwa budura
dauko karamar yarinya
kin dauko karamar yafi wata karamar yarinyar ta kike kwarewa da kike ganta wannan karamar yarinyar da kike renawa
to Allah ya kyauta shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ci dana kowa ne musamman ya mace
to iyaye da kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba so ya kamata da iyaye mu ji tausayin ƴaƴanmu mu rike su kamar yadda Allah ya akwai kisabi tsakanin da iyaye dole akwai haƙin da zaka sauke a matsayin ka na uwa ko na uba zaka sauke to kaga baka sauke ba na ka je ka ce ma Allah ne
barsa hukumanci
kamar yadda ta faɗa ko a hukumance ma akwai child rights akwai haƙin da akan iyaye akwai haƙin iyaye akan da akwai haƙin mashi da akan jama'a akwai kuma haƙƙin su ma jama'a akan ɗa akwai haƙƙin ɗa akan hukuma akwai haƙƙin hukuma akan ɗa duk an bayyana shi su ɗaiɗaya da abinda yaro ya kamata ya yi abinda iyaye su su ma ƴaƴan abinda hukuma ya kamata su ma ƴaƴan yara ya kamata su ba su education wato ilimi su kyauta a irin to duk komai yana nan
madalla da fatar iyaye maza da mata za su koyi darasi daga wannan babin to madalla kallabin mu ta mako Hajiya Inna Ciroma da ta yi tarihi a matsayin macen farko da aka zaba shugaban karamar hukuma a jihar Borno ta bayyana burinta da kuma shawarinta ga mata da suke sha'awar siyasa waka aka ci a baki ne ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako
to alhamdulillah burin mu da dama na sha faɗa his excellency ta ku saba da nama da zulum ya yi mana aiki a jihar mu ta jere in particular Borno in general kuma jere in particular yanzu da kun duba ba a kan hanyar zuwan ku kun ga flyover wannan flyover din a kasan jere ne aka yi sa shi ne first flyover na Borno state yayi mana asibitoci yayi mana makarantu mu ma at the local level at the council level inda ya taka ya bari mu ma za mu taka ne we follow steps in shi dole ne we have to support developmental plans his excellency local government that is the aligning towards wannan abin so that I achieve state in shi kuma his excellency ya achieve duka abin da ya sa a gaba to shi ne at the local level dole ne mu support in terms of education, kamar most especially education, girl child education, education na yamace kenan kuma na sauran yaran mu gaba daya in terms of agriculture za mu bunkasa in Allah ya yarda manoma za su samu abin da ya kamata su samu kuma wajen health ma health care services in Allah ya yarda shi ma za mu ci gaba da inda excellency yake za mu ci gaba da duk wannan abubuwan Allah ya yarda
a ganinki idan aka dama da mata a harkar gwamnati aka ba su mukamai daban-daban kina gani akwai wani sauyi da mata za su iya kawo wa ƙasa
of course za a samu canji sosai ma positive change nan ba mata mukamai Allah ya yarda to mata mu an san mu da tausayi kuma an san mu da riƙon amana in Allah ya yarda a samu chance a gani kuma mun yi alƙawari za mu yi aiki mune da ku anan yau ranar needed to be 29th of January 2024. I appear in the next coming days, in the next coming months, in the next coming years, Allah has come to read the last year. As I can determine, Allah will deliver so that Masaki Bawa, Gumati, Masaki Bawa leaders from Wazum, the rest of the age, and the Angani Masaki Aramata.
A quick another year, Mata, the pastor Zua Makaranta, was a sinner teller, was a sinner, I would say, I would see. Wani irin kuduri kike da shi akan irin waɗannan mata kananan yara mata
wannan already da Miss Excellency ma ya riga ya yi don because think it's excellent and the cash she team an gina mega school across the street gaba daya kuma Miss Excellency Professor Babana Mother of Mara Zulum team ya zo ya ci gaba da haka so maganan yara street children da suke yawo ba makaranta already ana ta enrolling din su a makarantu kamar ni I was even a member of enrollment committee na the mega school. So munje layi munje gida munje sanga duka mun dace yara mun sa su a makarantu a lokacin that was like 4-5 years back kuma har yau ana kan wannan program din kuma insha Allah a jere ma abin da zamu yi kenan don duk na ce muku education shine priority mu Allah ya da duk yaran da ba sa karatu samu mugudulin ne sai ba sa karatu kuma Allah ya da duka ne da su makaranta because muna da isheshin makaranta alhamdulillah an samu gina mana mega school din nan hanya duk suna nan da za su accommodation abin nan kuma muna da competent teachers da an yi su training din su an yi training din su kuma an yi employment da bi yanzu last year nan alhamdulillah gwamnati ta employ 14 malamai wanda za su taimaka various public schools so alhamdulillah muna da wannan already abuga shin fada mana wannan
ana cin zarafin mata ta hanyoyi daban-daban ba ma wai sai ta hanyar yi musu fyaɗe kadai ba ya wannan abin yake ciki muku tuwo a ƙwarya
gaskiya as a woman abin baya mana daɗi amma da taimakon gwamnati da taimakon security agencies da all relevant bodies da suke da fanta da suke da baki a cikin wannan taimakawa wannan violence against girls and women din Allah da kyamu hada kashi da kashi muka cewa wannan abu must reduce to the minimum in Allah da kuma in Allah da ya taimake mu ma ito ku eradicated
wata irin shawara kike da shi ga mata masu sha'awar shiga harkar siyasa
gaskiya mata kuma suna da coming up din su mata da coming up kawai ina so sake reassuring also sake ba su confidence akan cewa su fito siyasa din ba na maza ne kadai ba kuma siyasa ba wai a da ne ake cewa a wanda yake siyasa ba mace da take siyasa ba responsible mata bane ko wani a yanzu kai ya waye duk mata sun shiga siyasa kuma ana ba su chance gaskiya ana ba su position kuma Allah ya yarda gaba ta kai so ina ba da shawara ma mata kar su zauna su shiga just because in an shiga harkar siyasa an shiga decision making na gwamnati kuma da hakan ne za ka samu ka taimaka wa mutanen ka ko constituency ka bayan ka zauna a baya ka zauna a gida ta yaya zaka in kana da ma wani abun jinka da kake so kai contributing ta yaya zaka contributing sai ka shiga irin wannan system din tukunna za ka samu kai contributing to the society
yanzu a yanzu na san mata da dama sun yi farin ciki da wannan mukami da mace 'yar uwarsu ta samu me zaki ce akan haka
gaskiya mata sun fito ko lokacin election lokacin general election da aka yi on Saturday last week an ga turn out na mata and because sun ga cewa mace 'yar uwarsu ne ta fita so gaskiya mata da samari sun fita su supporting din kuma ina musu godiya sosai kuma ina ashirin din su cewa Allah ya da ba za mu sa su kunya da wadda ya fara
wani albishir kike da shi ga mata
ba mai aiki albishirin da zan musu ba zan sa su kunya ba ta abin da kamata a yi wa mata a yi wa samari a yi wa duk mutanen jere duk abin da ya sauwaka za a yi musu in Allah ya da taimakon shugabannin mu because za mu zo ne with the intention of running uniting stakeholders kuma mu working as a team daga abinan senator din na constituency na zuwa reps din na constituency na zuwa House of Assembly the party structure the stakeholders din duka za mu zo na kan mu daya mu ga mu planning mu zo na mu I want to talk about the matter ma mutanen mu na constituency insha Allah
to a ƙarshe wata shawara kike da shi ga mata da kuma matasa
din ta shawaran shi ne kar a zo na a gida gaskiya mata ma kar su zo na a gida su fito su shiga harkar siyasa kuma su fito su sana'a insha Allah gwamnati ta riga ta yi structure na taimakon youth because muna ana promoting youth already an sa musu structure na yadda za su yi a tallafa musu su yi sana'a mata ma haka sana ana discouraging youth restlessness ana discouraging youth idleness so gaba ɗaya Allah ya yarda akwai matakai da gwamnati already ta ɗauka kuma za mu support da mu aligning da wannan matakai din dukan Allah ya yarda yara samari da mata dukan Allah ya yarda za su samu abu da yardan Allah
madala nan kuma za mu sallama da inna shiroma mutum farko da aka zaba matsayin shugaban karamar hukuma a jihar Borno muna mata fata alheri da kuma addu'a Allah ya bata nasara a wannan mukamin domin ci gaban ta nasara ce ga mata baki daya uwar gida sai ma za ki iya shiga shirin domin bada taki gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata masu iya magana suka ce hannu ɗaya baya daukar jinka nan kuma za mu dasa aya sai mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilan mu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Husaina Muhammad a jihar Borno da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri